la mutualisation des forces opérées, tant au niveau de la force mixte.
Matsalar tsaron da ta'addabi yankin Sahel da ma Afirka ta Yamma na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawabin shugaba Isuhu na Nijar albarkacin zagayowar ranar samun ƴancin kan wannan ƙasa daga Turawan Faransa. Matsalar da yace a yau ta kai matsayin da ƙasashen duniya za su karkatar da hankalin su a kanta. Saboda haka ƙasar Nijar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin ganar da mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai buƙatar tallafawa ƙasashen Sahel a yaƙi da ta'addanci. Ha kuma wannan ƙasa za ta ci gaba da jan hankula danganan an baiwa rikicin Libya kulawar da ta dace. A ci gaba da neman hanyoyin murƙushe tashin hankalin da ake fama da shi a yankin tafkin Tadi da yankin Sahel. Kwaya masu fashin baki ke kallon jawabin na shugaban ƙasar Nijar, Abdulrahman Alkasim, wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Wannan karan bai shiga ba wasu dogayen bayanai bisa abubuwan da ya yi, kuma bai ɗauko maganganu wanda suka shahi zaɓe ba ko ƙin tsayawar takarar shi. Saboda yana nuna cewa wata magana ce wadda an riga an wuce ta, ƴan ƙasa sun amince da hakanan kuma sun yi amanna da shi ba zai takara ba zai canza constitution shi ba. Kuma yayi kira yayi jan hankali akan a kula raunin da ƴan ta'addan nan suke samu, shi yasa suke neman hura wuta ta matsala tsakanin ƙabilu. Ana ganin abubuwan da suka faru a Mali ko a Burkina Faso. Ya maida hankali kwarai a matsayin shi na ba kawai shugaban Nijar ba, amma yana magana a matsayin shi na shugaba na ECOWAS.
Fannin diplomasiya na daga cikin fannonin da shugaba Isuhu yace jamhuriyar Nijar ta samu ci gaba sosai a ƴan shekarun nan. Misalin taron kungiyar AU da ya gudana a watan jiya a birnin Yamai da shigar kasar sahun mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani lokacin da kungiyar ECOWAS ke karkashin shugabancin Nijar. Alamu ne da ke nunin kasar ta samu karbuwa a idon duniya.
L'Afrique tout entière a été fière de la capacité de notre pays et de son peuple.
Sai dai jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi na kungiyar FSCN na cewa ƴancin kan Nijar wani abu ne da ke rubuce a takarda, amma babu shi a zahiri.
Zagayo shekara na samun ƴancin kai, waiwaye adan tahiya ake ajiba ƙasar mi ta zama. Daga ina aka fito ina za a? Me yayi saura ƙasar ta samu ƴanci na haƙiƙa ne? To sai gashi yanzu sansani bizuwa uku na sojinan wasu ƙasashe wanda suke cikin ƙasar mu. Kenan ƙasar da take da sansanin wasu sojina ai zancen ƴancin kai ma bai taso ba.
Bunƙasa ayyukan noma domin kawar da yunwa kafin shekarar 2021 da shirin bunƙasa noma don samar da wadatar shinkafar cikin gida kafin 2023 na daga cikin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar ya ce zai mai da hankali a kansu a nan gaba. A yau 3 ga watan Agusta, shugaban ya jagoranci bikin dasa itace a jihar Tawa, kamar yadda a sauran jihohi ake gudanar da ayyukan dashen itace da nufin yaƙi da kwararowar hamada. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.